kadai na zagan kullum kace ni mai kyau ce
to shikenan adai bar shike ta musamman ce daga na kalle ki jikina sai in ji ya mun sanyi sauran gabbai na su ma sai in ji sun mun nauyi ba saboda kanki kawai ba nake kaunar ki ni dai nutsuwar da nake ji a cikin kallon ki in ji dai dai mafarkin rayuwata mai kore damuwata burina in kasance da ke yar abada ne tafi shi ma in gari yayi wayewa murmushin fuskar ki dadin sa baya shudewa ina kalle ki in yi marmarin in yi karawa ko da maki kallon ki bai iya dainawa daga na dube ki sai zuciya dai narkewa kina da tasiri kwarai har na gagara motawa mahaifiyar da ta haife ki sahiba ta musamman ce
a yau mafarki na ya zama gaske bakin cikin raina kawo wanke dukkan wasu raunukan zuciya sun warke umarni za ka yi min na aika nan take samanta makarkakun mata da fasa'a ce na gode wa ilahu domin ku wani dace
ta musamman ta musamman ta musamman ce
na musamman na musamman na musamman ne